Gangamin wanda kungiyar Tunon Lafashi ta shirya gudanarwa daga karfe 3 na ranar Juma'a 11 ga watan Fabrairu a dandalin Place de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa a nan Yamai, wata dama ce da shugabannin kungiyar ke son amfani da ita domin bayyanawa hukumomin Nijar damuwarsu a game da tarin matsalolin da suka ce suna addabar jama'ar wannan ƙasa a yau, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin shugabansu Michael Zodi.
Kun gani a Nijar sojawun annasarun na sun zo ne ba wai dan su keke mu ne ba, dan arzikin mu ne suke sun zo nan ga muna tambaye su su tayya su su bar mu garin mu. Bayan wannan muna so mu kwatanta, wallahi Niger babu demokrasiya, tun dai akwai bambanci a wajen koti. Ya kamata wanda ya dauki arzikin mu, ya kwashi arzikin mu, an gano ya kwashi arzikin mu, ya kamata kai shi wajen koti, amma ba anan ga yi wannan. Bayan wannan muna so a gaggauce mutane da aka kama dan sun so bakin mu cikin tahiyan kasa, abinda ya kai mutum 400 suna kyan muka ce ya kamata a sake su, demokrasiya ba su hanya.
Sai dai a wani abin da ke fayyace rarrabuwar kawunan da ke tsakanin jami'an farar hula, wasu kungiyoyin na daban bambobin gamayyar Convergence Democratique a wata sanarwar da suka fitar sun gargadi mahukunta su hana gudanar da wannan taro saboda a tasu fahimta ba za a rasa wata manufar ɓoye ba bayan sa. Malam Kabiru Isa shine kakakin waɗannan kungiyoyi.
Ba zanga-zanga ce ba wadda ke nuhin a tabbatar da demokrasi, kuwa zanga-zanga ce ta neman tadda hargitsi cikin ƙasa. Saboda haka muke kira da wannan zanga-zanga a tsaida ta, amma ai duk wani ɗan ƙungiyar hula ba zai ce a hana ta yadda wannan al'amari ba na demokrasiya. Mai su ba manufar ce ba, manufar su ya za a yi al'umma ta hito har wata manufa ta cika wadda shi ne gurinsu. Ya za a yi a hamɓarar da mulki wanga kawai abin ya zamanto kwaikwayo ga sauran wadda ƙasashe ke yi a Burkina Faso, a Mali, sai nan Guinea Bissau, da Allah bai sa abin ya tabbata ba. Kenan idan ka diba aqida gura ce ko wace ake so a tusa ma al'umma cikin kai a ci gaba da irin waɗannan abubuwa, ai aqida kenan kuma manufa kenan.
A ƙarshen watan Janairun da ya gabata, hukumomin birnin Yamai sun soke wata zanga-zangar da kungiyar Tunon Lafashi ta tsara da zummar kalubalantar gwamnatin Niger da suke zargi da gazawa a fannoni da dama, ciki har da sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci. Makamancin wannan mataki ya shafi jam'iyyar PNDS mai mulki, wacce ita ma magajin garin Yamai ya hana magoya bayanta gudanar da bikin cika shekaru 31 da kafuwarta saboda dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar coronavirus. Mako guda kenan bayan da shugaban kasa Mohamed Bazoum ya yi wa wasu kungiyoyi alkawalin baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin gudanar da zanga-zanga, muddin aka shirya abin ta hanyar doka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.